الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 28 ga watan Rabiul Akhir shekara ta 2436 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 17 ga watan 2 shekara ta 2015 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna al-aqidatul wasitiyya na Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiya al-Harrani rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba laifi yan tambayoyi suka iya gabata wai misali mutum ne ya manta bai yi la'asar ba sai bayan ya sallaci sallah ta magariba ya tuna yaya zai yi iya abinda zai yi magariba zai yi saboda jera kubutacciyar sallah tare da wadda lokacin ta yi wannan sunna ne ba wajibi bane idan kana tuni ga wata sallah da ka manta baka yi ba ga wata kuma lokacinta ya zo to sai ka fara yin wadda ka manta sannan ka yi wadda take lokacinta dalili akan haka shine hadisin da ke cikin sahihai wanda a ranar yakin Khandaq Umar Allah ya kara masa yadda ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana fadin bakakken maganganun da zagi ga kafirin Qurayshawa yake cewa ya Rasulullah yake cewa wallahi ban sallaci sallata la'asar yake cewa sai yanzu gab da fadawar rana manzo Allah sai yake cewa wallahi ma sallaituha manzo Allah yace na rantsa da Allah ni ma ban yi ta ba a lokacin nan bayan rana ta fada aka yi arwalla manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai da aka sallaci sallata la'asar sannan aka yi magriba to shi ko kaida malamai suka ce a cikin ainihin aiki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba a fa'idantar wajibi sai dai a fa'idanci cewa sunna ne an gane ko duk wasu ayyuka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake aikatawa iya abinda za a fa'idanta shine kasancewar wannan aiki sunna ne ba wajibi bane sai an samu dalilin da yake tabbatar da wajibi don haka malamai suka ce in ma kuna so ku ce wajibi ne dole sai kun aro wani hadisi kun hada shi da wannan aiki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan zai iya zama wajibi shine hadisin da yake cewa sallu kamar ra'aytunni usalli ku yi sallah kamar yanda kuka ga ina yi don haka anan bayan rana ta fada domin an shagaltar da shi game da sallah ta la'asar sallah ta la'asar ko lokacin ta yana fita idan rana ta fada sai da yi la'asar din sannan kuma yazo yayi ita magriba din to dan haka kenan malamai suka ce idan mutun yana tunani jirawar ta kan zama wato sunna akan shi amma idan mutun ya riga ya manta misali baka yi azhar ba ka manta sai da kai la'asar ka tuna to anan azhar din ka din zaka yi ba maganar ka sake la'asar din haka a lokacin da sallar da mutum ɗaya baya sallatar ta kamar sallar Juma'a, kai ne baka yi sallar Asuba ba, ka zo masallacin Juma'a an tare iqamar sallata Juma'a, to anan sai kai Juma'ar, in an gama Juma'ar sannan kai la'asar, domin ita Juma'a baya halatta mutum ɗaya yayi ta, an gane ko? Sannan haka kasancewar malamai suka ce a lokacin da ka ji tsoron kucewar jam'i, shi ma a wannan lokaci kakan iya sallatar ita wannan sallah, sannan daga baya ka yi wanda ta kuce maka, tare da cewa ka farka ba ka yi azhar ba kuma ga la'asar ta yi, a nan sai ka bi limami da niyyar azhar, su suna la'asar kai kana azhar, idan an gama sannan ka tashi ka yi la'asar ɗinka, ko ka bi su da niyyar la'asar, in an gama sannan sai ka tashi ka yi azhar ɗinka. Misali kamar kuɗaɗe da za ka samu a wani wasu masallatai, idan an gama sallah sai mutane su miƙa ma limami kuɗi, wai suna bara addu'a, ba yana tambaya ba ne dangane da hukuncin wannan bara addu'ar, kowa ya san menene matsayinta ba mahallinta ba ne, an gane ko? Shi ne sai yake cewa shi limamin da ya amshi kudin sai ya aje, da aka gama sallah sai ya tashi ya tafi sai ya bar kudin a nan. A nan takan iya yiwuwa ya bar su domin baya bukata, wanda yake da bukata sai ya dauka. An gane ku? Wanda yake da bukata sai ya dauka. Kamar yanda wani sahabi ya dau sadaka ta kanas ya kai ta cikin masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ya aje domin wanda yake da bukata ya dauka, wasu kudade ne ya cire daga cikin dukiyar shi ya kai masallaci ya aje, to ashe dan shi yana fake da shi, yana ganin abin da yana aje kudin wannan dan shi, sai ya zo sai ya dauka, ya dawo gida ya nuna masa, sai ya ce ai ba kai ne nihi ba ka ci wannan sadaka. A lokacin nan shi mahaifin, wato dan, sai ya kai karan mahaifin wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace ya rasulullahi mahaifina ne ya cire kudi ya kawo masallaci ya aje da nihin sadaka, mabukaci ya dauka, ni ko ina da bukata na dauka, kuma ya ce wai ba ni ba yake nihin na ci wannan sadaka. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace kai ma'an abinda ka dauka na wannan sadaka ka cancanta domin kai mabukaci ne, yace wala kama nawaita ya Yazid, kai kuma Yazid abinda kai nihi na niyyar sadaka wannan kuma ka samu ladanka a wajen Ubangiji subhanahu wataala, kasancewar danka ya ci sadakar wannan ba laifi bane domin mabukaci ne. To dan haka kasancewar anan abinda muke so mu gane shi limami meyuwa ya bari ne domin wanda yake da bukata ya dauka, kuma meyuwa kuma mantawa ne yayi, kenan in ka dauka ba laifi bane ka je ka yi istibsar ka ce masa alagata malam ai ka manta kudade na lokaci kaza da aka baka sadaka, in yace a rike shi kenan, kenan wannan ya bari ne, anan zai iya maka bayani mantawa ne yayi ko kuma ya bari ne domin wanda yake da bukata ya dauka. Amma tare da cewa irin wannan na in an gama sallah wani ya bada kudi cewa ai masa bara addu'a, wannan ba karantarwa bace ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma magabatan kwarai ba a same su ba akan haka, law kana khairan lasabquna ilayhi, inda a ce yin haka wani alkhairi ne to da sun rigaye mu zuwa wannan fage. Na'am. Shi limami domin ana su mai tasbihi lokacin da suka tabbatar da cewa sallah bata cika ba,
kamshi su bi yana neman sujera ce bai sai ya sujera.
To wai a takaice limami ne bayan ya salamce imamu suka ce masa sallah bata cika ba. To iya abinda za a yi sai ya tashi ya ci ko abinda ya rage a ƙarshe kuma ya yi sujada ba adi. Kamar yanda haka ya taba faruwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kamar yanda hadisi yana cikin sahihul Bukhari. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallaci sallah ta asar. Da aka yi raka'a biyu manzon Allah sai ya salamci. Ya tashi daga mahallinsa na limami ya koma can gefen masallaci ya yi kishingide a kan kututturen ice na dabino. Ka ce kamar a fusace yake. Aka rasa wanda zai masa magana ya gaya masa cewa sallah bata cika ba face wani sahabi da ake kiran shi Zulya dai. Sai ya zo ya ce ya Rasulullah shin mantawa kai ko kuma sallar ce aka rage? Manzon Allah ya ce ban manta ba kuma ba a rage sallah ba. A cikin jama'ar da suka sallaci wannan sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai manya-manyan sahabbai irin su Abubakar da Umar. Tsabar kurjini ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana su daga baki su yi masa magana. Amma da yake shi Zulya dai ne. Kwaɗayin ilimi ya cika zuciyarsa sai ya zo ya ce ya Rasulullahi shin mantawa kai ko kuma sallar ce aka rage? Manzon Allah ya ce ban manta ba kuma ba a rage sallah ba. Manzon Allah sai ya waiwayo izuwa su Abubakar ya ce shin gaskiya ne abinda Zulya dai ne ya faɗa? Suka ce kwarai ya Rasulullah haka ne da aka yi raka'a biyu ka sallace. Manzon Allah ya tashi ya dawo mahallinsa na limami ya fuskanci alƙibla ya yi kabbara. Sahabbai suka yi kabbara a bayan shi. Manzon Allah ya ci ko raka'a biyu da ta rage sannan da ya salamce sai ya sujada baki. To wannan shi ne dalilin da yake tabbatar da duk a lokacin da limami ya salamce kafin cikar sallah. Sawa'an ya tuna a karan kansa cewa sallah bata cika ba sai ya tashi ya kawo abin da ya rage. A ƙarshe ya yi sujada ba adi ko kuma sai da aka tunatar da shi aka nuna masa cewa sallar nan fa bata cika ba saboda a raka'a biyu ne aka yi kenan akwai biyu da ta rage in kuma magariba ce akwai ɗaya da ta rage to a lokacin nan sai ya tashi ya fuskanci alƙibla yayi takbiratul ihram mamu su bi shi kenan a ciko abin da ya rage idan ya salamce sai ya yi sujada ba adi. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun tsaya ƙarshen wasu ayoyi da malam ya jiro ayoyin da suke tabbatar ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ko kuma suke kore ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala abubuwan da ba su dace da shi ba domin mun yi bayani a baya aqidar ahlus sunna wal jamaa a wannan babi na al asma'u was sifat shine tabbatar ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala duk abin da ya tabbatar ma kansa na sunaye da sifofi da abinda manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar masa a cikin sunna ingantacciya tare da kore masa duk abin da ya kore ma kansa na sunaye da sifofi ko abin da manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya kore masa shine ayoyi da dama sun gabata waɗanda suke tabbatar ma Ubangiji subhanahu wataala sifofin da ya siffanta kanshi da su a cikin alqur'ani haka waɗannan ayoyi da malam ya jero wanda a kansu ne muka tsaya su kuma abinda suke tabbata shine kore ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala abubuwan da ba su dace da shi ba wanda a cikin ayoyin akwai ayar da ta kore ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala shine as-sami samiyun idan aka ce as-samiyu wato shine al-masilu wash-shabihu wan-nazir wanda yake tamka ko kace kini ko kuma kace wanda yake makamanci shine yace halata alamu lahu samiya shin ko ka san da wani wanda yake tamka ga Ubangiji subhanahu wataala amsa shine babu ko kuma istifhamu a nan ka dauke shi bi ma'anan nafi halata alamu lahu samiyya ai ba halata alamu lahu samiyya ai baka san da cewa akwai wani tamka ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar yanda yace rabbus samawati wal ardi wama bainahuma fa'buduhu wastabir li ibadati sai yace halata alamu lahu samiyya to haka kuma ya kore ma kansa al-kufu idan aka ce al-kufu shine wanda yake tamka kenan ko kace tsara ko kace sa'a shine anan da yace da walam yakullahu kufuwan ahad wato wani tamdide da mutun daya dide da daya daga cikin halittu bai zamanto ba tamka ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala sannan kuma ya kore ma kansa an-nid da yace fala taj'alu lillahi andada lafazin nid wato shine kishiya an gane ko kishiya kenan wanda yake jayayya da kai akan wani abu kai kana so shi yana so kenan kuna tarayya akan wani abu to Ubangiji ta'ala ba shi da kishiya shine yace fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun kar ku sanya ma Ubangijin ku kishiyoyi a cikin haƙƙinsa wa antum ta'lamuna alhali kun yi sanin cewa baya da kishiya sannan kuma ya kore ma kansa alwalad wato da kamar yanda yace mattakazallahu min waladin wama kana ma'ahu min ila idan la zahaba kullu ilahin bima khala wala ala ba'dhum ala ba'd subhanallahi subhanallahi amma yasifun alimul ghaibi washahadati fata'ala amma yushrikun yace mattakazallahu min waladin Ubangiji ta'ala bai rigida ba kamar yanda yace lam yalid wa lam yulad kamar yanda yace mattakazallahu sahibatan wala walada me yasa saboda da bai dace ba da Ubangiji subhanahu wataala kamar yanda yace wa ma yanbagi lirrahmani an yattakhiza walada saboda wanda yake kasashe kaskantacce wanda yake da bukatar a taimaka masa shi yake bukatar da Ubangiji subhanahu wataala kuma wadaci ne wadata wanda ba ta da iyaka shi shine ake da bukata a wajensa amma shi baya da bukata a wajen kowa da komai don haka yace mattakazallahu min waladi Ubangiji ta'ala bai rigida ba sai yace wama kana ma'ahu min ila kuma babu wani abun bauta tare da shi shi kadai ne ya cancanta a bauta masa a cikin sammai bakwai da kasai bakwai kamar yanda yace wa huwal ladhi fis sama'i ilahun wa fil ardi ila shine abun bauta a cikin sama kuma shine abun bauta a cikin ƙasa halittun da suke cikin sammai bakwai gaba ɗayan su Ubangiji subhanahu wataala suke bauta ba haka duk halittun da suke cikin ƙasa Ubangiji subhanahu wataala shi suke bauta ma ma'ana shi kadai ne ya cancanta a bauta masa dan haka yace wa ma kana ma abu min ila wato wani abun bauta bai kasance ba tare da Ubangiji subhanahu wataala duk wani wanda aka bauta masa koma bayan Allah to ibada ce wadda take ta ƙarya domin bai cancanta ba domin ibada ta gaskiya cancanta ce ga Ubangiji subhanahu wataala kamar yanda yake zalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir sai yace idan in har akwai wani Allah banda Allah da ya halicci sammai bakwai da kasai bakwai la zahaba kullu ilahin bima khala da kowane Allah wato ya tafi ya ware iya adadin abin da ya halitta an gane ku in har akwai wani Allah banda Allah da ya halicci halittu to da kowane Allah ya ware iya adadin halittarsa kamar yanda sarakuna a duniya kowa yakan kokarin ware tsakankanin abin da yake karkashin mulkin sa ya sanya iyaka daga nan zuwa wuri kaza nashi wannan shi ma sai ya sanya iyaka daga wuri kaza zuwa kaza karkashin mulkin sa ne yake to inda a ce akwai wani Allah banda Allah da ya halicci halittu da to kowane Allah ya ja da baya ya ware iya adadin halittunsa shi ne sai yake cewa wala ala ba'dhum ala ba'd kuma da junansu yayi rinjaye akan juna kenan wani Allah in yafi karfin wani Allah zai zo ya yake shi ya kwatsa mulkin shi ya zama nashi kamar yadda sarakuna na duniya suke idan wannan sarki yafi karfin wancan zai dauko sojojin sa ya zo ya yaki wannan sarki gaba ɗayan daular sa ya maida ta karkashin tashi an gane ko inda a ce akwai wani Allah banda Allah to da junansu yayin rijaya akan juna da sun yaki juna shine sai ya ce subhanallahi amma yasibu, sarki ya tabbata ga Allah dangane da abinda mushrikai suke siffanta shi da shi na cewa yana da ɗa ko kuma cewa akwai wani wanda ya cancanta a bauta masa banda shi. Sai ya ce alimi da gaibi wa shahada, Ubangiji ta'ala shi ne masanin duk wani abin da ke koye da abin da ke bayyane. Fata'ala Allah ya ɗaukaka amma yushriku na dangane da abin da mushrikai suke haɗa bautarsa da shi. To waɗannan ayoyi gaba ɗaya kamar yadda bayani ya gabata suna kore ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala abubuwan da ba su dace da shi ba. Shine aya ta ƙarshe ita ce wadda muka karanta, qul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batana wal ithma wal baghya bighayril haqqi wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sulqanan wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun. Ubangiji ta'ala yace kul ce da su inna ma harrama rabbiyal fawahisha, ku san da cewa kadai Ubangiji na ya haramta dukkan wasu ayyuka waɗanda suke na alfasha. Lafazin alfawahish jam'i ne na fahisha, idan aka ce fahisha aikin saƙo wanda ya kai matuƙa a wajen muni kamar zina. Ubangiji ta'ala ya ce innahu kana fahishatan wa sa'a sabila, haka mutum da zai auri matar mahaifinsa shi ma Ubangiji ta'ala ya ambace shi cewa alfasha ce. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad sala innahu kana fahishatan wa maqta wa sa'a sabila. Idan aka ce alfawahish ayyuka na saƙo waɗanda suka kai gaya suka kai matuƙa a wajen muni kamar zina kamar kisan kai da sauransu, to shine anan yace qul inna ma harrama rabbiyal fawahisha, ce da su Ubangiji na ya haramta muku dukkan wasu ayyuka waɗanda suke na alfasha. Ma zahara minha wa ma batana, abin da ya bayyana na alfasha da wanda ya buya, domin akwai alfasha wadda take kasancewa a cikin zuciya, akwai kuma wadda take kasancewa a kan gaɓaɓuwa waɗanda suke na bayyane. Duk wata alfasha, an gane ku, wannan yakan iya ɗaukar duk wani aiki na saƙo wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya haramta ma bayinsa. Alfasha waɗanda suke na koye, akwai irinsu ƙeta da hasada da sauransu, waɗanda suke a bayyane ga sunan ayyuka na saƙo wanda sun wuce a lissafa. Sai ya ce wal isma, Ubangiji ta'ala ya haramta muku duk wani aiki wanda yake na ɗaukar zunubi, ma'ana duk wani aiki na saƙo Ubangiji ta'ala ya haramta mana. Sai ya ce wal baghya, wato da zalunci ko kuma ka ce da wuce iyaka bighayril haqqi, wato ba tare da gaskiya ba. In ma ka zalunci mutum a cikin dukiyarsa ko a jininsa ko a mutuncinsa, alhali bai taɓa ɗinaka daga cikin waɗannan abubuwa, shine ake kira da al baghyu. Asalin kalima ta al baghyu shine abul zalunci, in aka ce zalunci shine wato ƙetare iyaka. Shine yace wal baghya bighayril haqqi, Ubangiji ta'ala ya haramta wato zalunci ko kuma ƙetare iyaka bighayril haqqi ba tare da gaskiya ba. Idan mutum yayi kisan kai, wannan ya cancanta a kashe shi in kisa ne na ganganci, amma duk ran da bata kashe wata rai ba kuma bata aikata wani aiki wanda ya cancanta a zubar da jininta, to zubar da jininta wannan zalunci ne. Haka baya halatta ka ci dukiyar dan uwanka sai ta hanyar da Allah ya shar'anta mana. Idan kai masa sata ko kai masa kwace ko ka haince shi, wannan kai ittida, kai ƙetare iyaka akan dukiyar dan uwanka. Haka nan dan uwanka ba zagin ka bai, ba faɗa maka bakar magana bai, ka zage shi ko ka faɗa masa bakar magana, to wannan kai ƙetare iyaka a cikin mutuncinsa. Amma kaddara cewa zagi daya maka, idan ka rama wannan baka ƙetare iyaka ba, domin ya cancanta ka rama zagin da ya maka. Shine sai ya ce wal baghya, wato da ƙetare iyaka bighayril haqqi ba tare da gaskiya ba. Sai ya ce wa an tushriku billahi, Ubangiji ta'ala ya haramta muku hada bautarsa da wani, ku dauki wani abu mai sunan ibada ku sarrafa ma wani kuma bayan Ubangiji subhanahu wata'ala. Ma lam yunzil bihi sulqana, abinda Ubangiji ta'ala bai saukar da wata hujja wadda take nuna cewa ga wani a cikin sammai ko a cikin kasai banda Allah da ya halicci halittu cewa ya cancanta a bauta masa. Allah bai taɓa saukar da wata hujja wadda take nuna cewa ga wani wanda ya cancanta a sarrafa masa wani abu mai sunan ibada banda shi. shine sai yace wa anta qulu ala llahi ma la ta'lamu, ubangijinku ya haramta muku ku kagi fada ku jingina ma ubangijinku abinda ba ku da sani game da shi. Kace Allah ya ce alhali bai fada ba, an gane ku? To wannan babu abin da yafi shi muni, domin dukkan wasu ayyuka na sako asalin su wato shine kirkirar wata fada a jingina ma Allah, alhali bai fada ba. Kamar yanda mushrikai waɗanda suke bauta ma wani Allah suna fada suna cewa Allah ne ya so su bauta ma waɗannan gumaka su da uwayensu, inda Allah bai so ba bai ga dama ba ba za su bauta ma abin da suke bauta ma na gumaka, an gane ku? To waɗannan kasancewar abubuwa ne suke kaga na maganganu sai su jingina ma Allah, alhali Ubangiji subhanahu wa ta'ala bai fada ba. To shine yace wa anta qulu ala llahi ma la ta'lamu, ubangijinku ya haramta muku, wato shine fadar wata fada ku jingina masa akan abinda ba ku da sani. Don haka duk abinda zaka fada ka ce Allah ya fada, to ka tabbata kana da dalili, imma alqur'ani ko hadisi tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa Allah ya ce kaza. Amma haka mutun ya ce Allah ya ce kaza a tambaye ka a ina Allah ya fada, to wannan yana daga cikin dukkan wasu ayyuka waɗanda suke miyagu wanda Allah subhanahu wata'ala ya haramta mana, domin Ubangiji ta'ala ya ce mana wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula, karka sake ka bibiyi abinda baka da sani game da shi, domin ji da gani da zuciya gaba daya Ubangiji subhanahu wata'ala zai yi tambaya game da su a yinin alkiyama. Zan za mu tashi kenan ayoyi na gaba. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa qawluhu ta'ala ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa fi sab'ati mawadi fi surati al-a'raf qawluhu inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal-arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arshi wa qala fi surati yunus alayhi salam inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal-arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh wa qala fi surati ar-ra'd allahu alladhi rafa'a as-samawati bighairi 'amadin tarawnaha thumma istawa 'ala al-'arsh wa qala fi surati taha ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa wa qala fi surati al-furqan thumma istawa 'ala al-'arsh الرحمن وقال في سورة الف لام ميم السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش وقال في سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لم الله يجيك أنسى. A nan ya jiro mana ayoyi waɗanda suke tabbatar ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala wata sifa alfi'iliya, ita ce sifa ta istiwa, ɗaukaka akan al'arshinsa. Shi ne malam yake cewa wa qawluhu ar-rahmanu 'ala al'arshi istawa fi sab'ati mawadi'a, wato da faɗarsa subhanahu wa ta'ala da yace ar-rahman, Ubangiji wanda yake mai gamammiyar rahama a nan duniya, wanda ta hada muminai ta hada kafirai, istawa ya daukaka alal arshi wato akan gadon sarautar shi. Malam yace fi sab'ati mawadi, Ubangiji ta'ala ya ambata haka a cikin wurare bakwai a cikin alkur'aninsa cewa ya daukaka akan al'arshinsa. Shine farko sai ya ce fi suratul a'raf, a cikin suratul a'raf Ubangiji ta'ala yake fada a cikin wannan sura inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda, lalle ubangijinku wanda ya cancanta ku kadaita shi a cikin ibada, allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda shine Allah da ya halicci samai bakwai da kasai bakwai, fi sittati ayyamin wato a cikin kwanuka guda shida, farko lahadi karshe juma'a, domin yinin lahadi shine farkon yini wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fara halittar halittu, karshen kammala halittu gaba daya shine yini na juma'a. A ranar juma'a ne Allah ya cika dukkan abin da yake nihin halitta na halittu, wanda Adam alayhi salam, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mana, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halicci annabi Adam a ranar juma'a. A ranar juma'a Allah ya busa masa rai. A ranar juma'a annabi Adam wato ya ci itaciyar da aka shigar da shi aljanna. A ranar juma'a aka fitar da shi daga aljanna. A ranar juma'a Allah ya karbi rayuwarsa. An gane ku? Manzon Allah ya ce kuma a ranar juma'a, kamar yadda yake cikin labarin, ya ce a ranar juma'a ya tuba Ubangiji ta'ala ya karbi tubansa, kuma a ranar juma'a Allah ya karbi rayuwarsa. Don haka manzon Allah ya ce kiyama ba za ta tabbata ba sai a ranar juma'a. A takaice, yinin juma'a shine karshen yini wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kammala halittu. To shine anan ya ce fi sittati ayyamin, a cikin kwanuka guda shida. Kasancewar lamari na Ubangiji subhanahu wa ta'ala idan yayi nihin samar da wani abu ko rasar da shi, to yafi kyautawar ido gaggawa. Duk wani abu da Allah yake nihin ya samar da shi ko ya rasar da shi, to yafi kyautawar ido gaggawa. Kamar yadda yake wa ma amruna illa wahidatun kalamihim bil basar, Ubangiji ta'ala ya ce lamarinmu bai zamanto ba idan muka yi nihin samar da wani abu ko rasar da shi, Ubangiji ta'ala ya ce kamar kyautawar ido ne, domin duk abin da Allah ya yi nihin samar da shi da lafazin kunfa ya kunne. Idan Allah ya ce kasance take yanki abin sai ya zamanto daidai da nihin Allah. To amma a nan da Allah ya tashi halittar sammai bakwai da ƙasai bakwai da abin da ke tsakankaninsu na halittu, sai da aka kwashe kwanuka guda shida, farko lahadi karshe juma'a. Hikima a nan, malamai suka ce Ubangiji ta'ala na nihin karantar da bayinsa shine at-tadarruj, bi a sannu akan dukkan wasu ayyuka namu, mu tsaya mu bi a sannu mu kyautata duk abinda muka sa gaba kar mu yi gaggawa. Inda Allah ya so halittar sammai bakwai da ƙasai bakwai da abin da ke tsakankaninsu a cikin abin da ya fi kyautawar ido gaggawa, da Allah ya halicce su. Amma dan ya karantar da bayinsa bi a sannu, shine Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halicci waɗannan halittu a cikin kwanuka guda shida. Bayan ya gama waɗannan halittu shine sai ya ce fumastawa alal arsh, sannan wato sai ya ɗaukaka akan gadon sarautar shi, wanda ita al'arshi kafin Allah ya halicci sammai bakwai da ƙasai bakwai, al'arshin sa yana kan ruwa. Kamar yadda yake wa huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana arshuhu 'alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala, a cikin suratu Hud. Shine yake wa huwa allazi khalaqa as-samawati wal arda, Ubangiji ta'ala shine ya halicci sammai bakwai da ƙasai bakwai da abin da ke tsakankaninsu a cikin kwanuka guda shida. Wa kana arshuhu 'alal ma'i, al'arshin sa wato yana kan ruwa. Kafin halittar sama da ƙasa akwai al'arshi, amma a lokacin nan al'arshin Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana kan ruwa. Lafazin al'arshi, abin da ake nihi da al'arshi shine wato gado wanda yake na sarauta, gadan mulki, kamar yanda wato basarakiya wadda ta zo wajen annabi Sulaiman alaihi salam, Ubangiji ta'ala ya faɗa mana walaha arshun azim, Ubangiji ta'ala ya ce tana da wani gado wanda yake na mulki wanda yake mai girma. Don haka in aka ce al'arshi, abinda ake nihi gado ne wanda yake na sarauta, kursiyu daban al'arshi daban. Kuma in aka ce al'arshi gado ne na sarauta, ba kamar yadda wasu malamai waɗanda suke mu'awwila suke cewa in aka ce al'arshi wai mulkin Ubangiji ake nihi, to al'arshin nan halitta ce, Allah ne ya halicce shi, gado ne wanda yake na sarauta, kuma Allah ya sanya mala'iku suke ɗauke da wannan gado nashi. kamar yadda yace alladina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu, mala'ikun da suke dauke da al'arshin Ubangiji subhanahu wa ta'ala da mala'ikun da suke zagaye da al'arshi. Akwai waɗanda suke kewaye da al'arshi, suna kewayawa suna bauta ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Dan haka a yinin alkiyama mai Allah ya faɗa wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idhin samaniya, a ranar kiyama takwas, su takwas ne za su ɗauki gidan sarauta na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Nau'i na mala'iku waɗanda za su ɗauki wannan gado a ranar kiyama, Ubangiji ta'ala ya ce dangogi takwas ne, su takwas ne. To don haka shi ne a nan ya ce sun mastawa alal arsh, sannan wato ya ɗaukaka a kan al'arshinsa. Bayani game da ma'anar istiwa zai zo nan gaba. Sannan sai ya ce wa ƙala fi surati Yunus alayhi salam, Ubangiji ta'ala ya koma faɗa a cikin suratu Yunus, yake cewa inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda, lalle Ubangijinku wanda ake kiranku zuwa bauta masa, wanda shi kadai ya cancanta a bauta masa, Allahu alladhi khalaqas samawati wal arda, shine Allah da ya halicci sammai bakwai da ƙasai bakwai, fi sittati ayyamin a cikin kwanuka guda shida, mastawa alal arsh, sannan bayan ya gama halittunsa wato Ubangiji ta'ala ya ɗaukaka akan al'arshinsa. Wa qala fi surati ar-ra'd, sannan ya faɗa a cikin surati ar-ra'd, Allahu alladhi rafa'a as-samawati bi ghairi amadin tarawnaha, Ubangiji ta'ala shine wanda ya ɗaukaka wato sama ya tsida ta bi ghairi amadin, wato ba tare da wani ginshiki ba wanda ya tukare ta. Tarauna ha, haka kukan ga wato sama ta tsaya babu wani ginshiki da ya tukare ta, ma'ana Ubangiji ta'ala shine ya tsira ta da wato da kudurarsa. Wannan na nuna mana cikar mulki na Ubangiji subhanahu wa ta'ala da kuma kasancewar shi ya cancanta a bauta masa. Sama duk girmanta Ubangiji ta'ala da ya halicce ta, da nihin shi ya tsida ta ba tare da wani ginshiki wanda ya tukare ta. Akwai wanda ya isa ya jefa abu cikin sararin sama ya tsaya abun ba tare da ya faɗo ba? In ma ya yi haka, to rufa'i da ne, sihiri ne, babu inda zai je yanzu. To amma ga sama Ubangiji ta'ala ya tsida ta tun a ran da ya halicce ta, babu wani ginshiki da ya tukare ta. Sai ta dangana da yinin alkiyama, lokacin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai sanya ta dare. Shine yace Allahu alladhi rafa'a as-samawati, Ubangijin da ake kiran ku ku bauta masa shine Ubangijin da ya daukaka wato sammai ya tsida su bi ghairi amadi, wato ba tare da wani ginshiki ba. Tarauna ha, kuna ganin sama gatanan ta tsaya kuma babu wani ginshiki da ya tukare ta, kamar yanda can cikin suratu Luqman yake cewa khalaqas samawati bi ghairi amadin tarauna ha. Sai ya ce fi mastawa alal arsh, sannan sai ya ɗaukaka a kan al'arshinsa. Wa ƙala fi surati ƙaha, sannan ya faɗa a cikin suratu ƙaha, yake cewa ar-rahmanu alal arshi stawa, Ubangiji wanda yake mai gamammiyar rahama a nan duniya, ta haɗa muminai ta haɗa kafirai, istawa alal arshi, ya ɗaukaka a kan gadon sarautarsa. Wa qala fi surati al-furqan, sannan ya faɗa a cikin surati al-furqan, yace mastawa alal arsh ar-rahman, ngani ku. Bayan haka yace Ubangiji ta'ala shine ya halicci sammai da ƙasai da abinda ke tsakankanin su, sai yace mastawa alal arsh, sannan ya ɗaukaka akan al'arshin sa, ar-rahman shine mai gamammiyar rahama a nan duniya. Wa qala fi surati alif lam mim as-sajida, sannan Allah ya koma faɗa a cikin suratu as-sajida, Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda, Allah da ya cancanta ku bauta masa shine Allah da ya halicci sammai bakwai da ƙasai bakwai, wa ma bainahuma, da duk abin da yake tsakanin su na halittu, fi sittati ayyamin a cikin kwanuka guda shida, thumma stawa alal arsh, sannan ya ɗaukaka akan al'arshinsa. Wa qala fi surati al-hadid, sannan Ubangiji ta'ala ya koma faɗa a cikin suratul hadid, huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda, shine ubangijin da ya halicci sammai bakwai da kasai bakwai fi sittati ayyamin a cikin kwanuka guda shida mustawa alal arsh sannan ya daukaka akan al'arshin sa waɗannan ayoyi da malam yazo da su wurare ne guda bakwai a cikin alqur'ani wanda ubangiji subhanahu wata'ala yake tabbatar ma kansa wannan sifa ta istiwa wanda sifa ce wadda take alfi'iliya an gane ku wannan daukaka akan al'arshi ubangiji ta'ala yayi ne bayan wato ya halicci sammai bakwai da kasai bakwai sannan ya daukaka akan al'arshin sa dan haka waɗannan dalilai wato a bayyane suke a wannan babi ba sa daukan wani tawili domin lafazin al-istiwa idan aka ce istiwa istawa idan aka yi ta'addin sa da ala aka ce istawa ala kaza to abinda ake nihi shine daukaka an gane ko shine daukaka to dan haka daga wajen magabatan kwarai wannan kalima ta al-istiwa malamai sun tabbatar da tana da ma'ana guda hudu ba ta da na biyar an gane ko in dai a wannan ne a irin wannan ayoyi da malam ya jero to ma'anarsu ma'ana ce ɗaya daga cikin ma'ana guda hudu ce babu ta biyar akan waɗannan ayoyi shine kamar yanda Ibn al-Qayyim Allah ya ji kansa a cikin Nuniya tashi yake faɗa yake cewa فلهم عبارات عليها أربعون قد حصلت للفارس الطعان وهي استقر وقد علا وكذلك تفع الذي ما فيه من نكران وكذاك قد صعد الذي هو رابع وأبو عبيدة صاحب الشيبان يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي في القرآن شين يجي فلهم عبارات عليها أربعون wato magabatan kwarai suna da wato ma'ana guda hudu akan wannan kalima ta istawa sai yace kad hasalat lil faris ta'an dukkan waɗannan kalim ma'ana guda hudu sun tabbata ga wanda yake mahayi wanda yake gwanin hawan doki gwanin yaki wanda ya san wurin suka ga abokin gaba ma'ana duk wanda ya karanci alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai sani cewa kalima ta istawa da wanda ya fahimci larabci zai tabbatar da cewa banda waɗannan ma'ana guda hudu ba ta da wata ma'ana akan haka in dai tayi ta'addi bi ala shine yace ma'ana ta farko shine yace wahi yastaqarra zaka iya cewa arrahmanu alal arshi istawa ubangiji ta'ala ya tabbata akan al'arshin sa kenan ma'ana ta farko kalima ta al-istiwa tana daukan ma'anar al-istikrar istawa bi ma'ana istaqarra ay ya tabbata akan al-arshin sa kace ubangiji ta'ala ya tabbata akan al-arshin sa ma'ana ta farko kenan wa qad ala ma'ana ta biyu sai kace ar-rahmanu ala al-arshi istawa ubangiji ta'ala ya daukaka akan al-arshin sa kenan ana al-istiwa ya dauki ma'anar al-ulu shine daukaka sai yace ma'ana ta uku wa kadhalika tafa'a ko kace ar-rahmanu 'ala al-arshi istawa ubangiji ta'ala ya daukaka akan al-arshin sa domin lafazin ala da irtafa'a mu a Hausa duka ma'ana ɗaya ce ma'ana ya daukaka in kace ala ya daukaka irtafa'a ya daukaka amma in al-arabci ne kalima ta ala da kalima ta irtafa'a to suna da dan bambanci wannan sai an koma irin da tattafan da ake kiran su al-furuqul lughawiyya sannan ma'ana ta hudu sai ce wa kazaka qad sa'ida wato ubangiji ta'ala ya hauhawa akan al-arshin sa lafazin as-su'ud shine wato mutun ya daukaka akan abu idan a Hausa ne zaka fassara kalima ta farko ta istaqarra sai ka dauke ta akan ma'anar ya tabbata akan al-arshin sa sauran kalimomin guda uku na ala da irtafa'a da sa'ida sai ka ba su ma'ana guda ka ce ubangiji ta'ala ya daukaka akan al'arshin sa to dan haka ahadus sunna wal jama'a sun tabbatar da daukaka ta ubangiji subhanahu wata'ala akan al'arshin sa kamar yanda ya bada labari dan haka al-imam Malik Allah ya ji kansa wata rana wani ya shigo masjidin sa sai yake masa tambaya yake cewa Ubangiji Ta'ala ya faɗa a cikin Al-Qur'ani Ar-Rahmanu 'ala al-'arshi istawa sai yace kai fastawa rabbuna yace yaya Ubangijinmu ya daukaka akan al'arshi Al-Imam Malik ya sadda kai aka jima gumi ya hada shi jibi yake to Al-Imam Malik ya daga kai yake cewa al-istiwa'u ma'lum daukakar Allah akan al'arshin sa Al-Imam Malik yace ma'lum abu ne wanda yake sananne an gane ko ma'ana abu ne sananne a yare wanda yake na larabci duk wanda ya fahimci larabci idan aka ce al-istiwa to ya san menene ma'anar al-istiwa dan haka yace al-istiwa'u ma'lum yace daukakar Allah akan al'arshin sa abu ne sananne ai a cikin harshen larabci in aka ce istawa shine ya daukaka sai yace wal kayf majhul yanda Allah ya daukaka akan al'arshin sa yace abu ne wanda ba a san shi ba me yasa saboda ya bada labarin ya daukaka akan al'arshin sa amma bai bada labarin cewa ga yanda ya daukaka sai yace wal imanu bihi wajib yin imani game da daukakar Allah subhanahu wata'ala akan al'arshin sa abu ne wajibi domin dalilai sun wuce a lissafa Al-Qur'ani da Sunna a nan dalilai daga cikin Al-Qur'ani malam sai da ya juro mana dalili bakwai waɗanda suke tabbatar da cewa Allah ya ɗaukaka akan al'arshinsa shine ya ce wal imanu bihi wajib ɗaukakar Allah akan al'arshinsa ya ce abu ne wanda yake wajibi sai ya ce was-su'alu anhu bid'a tambaya game da yanda Allah ya ɗaukaka akan al'arshinsa wannan kuma bid'a ne domin Allah bai faɗa ba manzansa bai faɗa ba iya abinda za ka yi ka yi imani da cewa ya ɗaukaka to haka kafin Al-Imam Malik irin malamansa irin su Rabi'a gaba ɗayansu sun tafi akan cewa irin waɗannan ayoyi waɗanda suke bayani game da sifofin Ubangiji subhanahu wa ta'ala mutum ya tabbatar da su kamar yadda Allah ya tabbatar ma kansa shine suke cewa amin ruha kama ja'at bila kai ku tabbatar da su kamar yadda suka zo a cikin Al-Qur'ani da Sunna ba tare da nuna kaifiya ba Allah ya faɗa ya ɗaukaka akan al'arshinsa amma yanda ya ɗaukaka wannan ba mu sani ba Al-Imam Malik sai ya ce maza ku fitar min da shi ina ganin cewa ɗan bid'a ne to don haka kasancewar waɗannan ma'ana guda hudu gaba ɗaya inda za ka koma cikin littattafan magabata za ka samu tafsirin waɗannan kalmomi kamar yadda Al-Imam Bukhari Allah ya ji kansa a cikin littafinsa ingantacce ya hakaito faɗa ta Mujahid ibn Jabr almajiran Abdullah dan Abbas yace istawa sai yace ai ala alal arsh yace Ubangiji ya daukaka akan al'arsh haka Ishaq ibn Ibrahim ibn Rahuya wanda abuki ne na Al-Imam Ahmad shi ma yake cewa sami'tu ghayra wahidin min al-mufassirin yaqulu naji ba daga mutum ɗaya ba biyu ba daga cikin malaman tafsiri na faɗa cewa ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa istawa ay irtafa'a Ubangiji Ta'ala ya ɗaukaka akan al'arshinsa haka Muhammad ibn Jarir at-Tabari a cikin tafsirinsa ya fassara wannan aya yace ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa sai yace ay ala wartafa'a anan sai ya ringa kuro dalilai maganganu na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai da waɗanda suke atba'u tabi'in to dan haka ita kalima ta al-istiwa kamar yadda muka yi bayani a cikin yare na larabci kala biyu ce takan zo kalima ta istawa a saki sannan kuma takan zo tana da kaidi idan ta zo ba tare da wani kaidi ba ma'ana ba a hada ta da wani harafi wanda ya kayyade ta to ma'anarta tana canzawa da wannan ma'ana kamar yadda can Ubangiji Ta'ala yake faɗa ga Annabi Musa yace walamma balaga ashuddahu wastawa lokacin da ya kai cikar karfinsa sai yace wastawa ma'anar istawa anan ai tamma wa kamula shine lokacin da ya kai cikar sa kenan yanina an gane ko kaga anan ai ita ala wannan istawa ba ta yi ta'addi ba da ala ba a ce ba istawa ala kaza ko kuma istawa ila kaza kawai ce aka yi walamma balaga ashuddahu sai aka ce wastawa atainahu hukuman wa ilma kenan istawa anan ma'anarta shine ai kamula tamma wa kamula shine ya cika ya batse sannan tana zawwa da kaidi a nau'i kamar guda uku. Wani lokaci akan kayyade ita istawa da ila, kamar yadda yace mastawa ila samai, mastawa ila samai. Kaga ila anan bi ma'ana ala, mastawa ila samai, sannan ya daukaka wato akan al'arshin sa. Abinda ake nihi da as-samawa anan shine al'arshi kenan. Anan an yi ta'addinta bi ila, shine yace mastawa ila samai. Sannan kuma takan zo an kayyade ta da ala, kamar yadda yace li tastawu ala zuhurihi. An gane ko? Li tastawu ala zuhurihi, ma'ana don ku tabbata ku daidaita ala zuhurihi akan abun hawa. Thumma tazkuru ni'mata rabbikum alaykum wa taqulu subhanallazi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin. Kamar yanzu misali, mutum ne ya aje babur, ya hau babur, sai mu ce istawa ala darajatihi, ma'ana ya hau kan baburkinsa. Istawa ala darajatihi, to shine anan yace li tastawu ala zuhurihi, ma'ana don ku tabbata kenan akan abun hawan ku. Wannan ni'ima ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ka hau abun hawa ya ka tabbata akan shi. Kaga anan kenan ma'anar kenan li tastawu ala zuhurihi, shine ku daukaka ku tabbata kenan akan abun hawan ku. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ya faɗa dangane da jirgin annabi Nuhu, ya Allah ya ce wastawat ala aljudiyyi, jirgin Nuhu alayhi salam Ubangiji ta'ala ya ce ya daidaita ko kace ya daukaka akan dutsen judi. Kaga ya ce istawa, sai ya ce ala aljudi, akan dutsen judi. To dan haka kenan duk lokacin da kaga wato ita ala, wannan istawa kenan, ta yi ta'addi bi ila ko kuma bi ala, kenan ma'anarta wato shine wato daukaka ko kuma kace istikrar, tabbata. Nau'i na uku shine akan hada ta da wawul maiya, kamar yadda larabawa suke fada wato istawal ma'u wal khashaba, istawal ma'u wal khashaba, ma'ana ruwa yayi daidai kenan da itace wanda ya dauko, ma'ana yayi daidai da su. Kaga anan ne ake nihi kenan, anan aisawa ha, ma'ana ya daidaita da su. To dan haka kenan waɗancan ma'ana uku da duk ya zo a cikin Alkur'ani, ma'ana biyu na cewa sun mastawa ila samai wa hiya dukhanu ko kuma ar-rahmanu ala al-arshi istawa, anan iya abinda zaka fassara su shine daukaka akan al-arshi ko kuma tabbata wato akan al-arshin sa. To amma kasancewar su waɗanda suke mu'awwila, wanda kasancewar waɗanda suke ma sifofi na Ubangiji subhanahu wa ta'ala tawili, su ba su wata ma'ana ta daban wanda ba haka Allah yake nihi ba, kuma ba haka manzon shi sallallahu alaihi wasallama wato yake nihi. Kamar yadda al-Imam Adh-Dhahabi yake fadar cewa farkon wanda naji ya fadi irin wannan fada da yace ai istawa ma'anarsa shine istaula, wai ma'ana Allah ya yi rinjaye akan al'arshin sa. Shine yace farkon wanda ya fada shine wani wanda ake kiran shi Al-Ja'ad ibn Dirham, Al-Ja'ad ibn Dirham, wanda yayi inkarin sifofin Ubangiji subhanahu wa ta'ala gaba daya, shi wannan Ja'ad ibn Dirham. Sai aka samu wani shugaba ana kiran shi Khalid ibn Abdullah Al-Qasri, wanda a ranar sallar layya kowa yana kamo rago ya yanka, a ranar shi sarki yace to ya Ubangiji na zan yi layya da wannan wanda ya karkace ma ayoyinka, shi wannan Al-Ja'ad ibn Dirham ya kada shi ya yanka shi, saboda malamai sun tabbatar da kafircinsa, domin duk abin da Allah ya siffanta kanshi da shi na sifofi a cikin Al-Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗaya ya kure yayi inkari, dan haka jininsa ya halatta. A nan ne shi sarkin ya zo ya yi layya da shi. To sai aka samu wani shaidani bayan shi, shine Al-Shaham ibn Safwan, sai ya dauki wannan fada ta shi, shi ma sai ya ringa kure ma Ubangiji subhanahu wataala sifofin da ya siffanta kansa da shi. Shine ake dangana wani mazhabi zuwa gare shi wanda ake kiran su Jahmiyya, ake kiran shi Jahmiyya. Sannan daga bayansa wasu suka zo suka dauka. To wannan ana magana ne fa tun a lokacin tabi'ai, wanda a wannan lokaci akwai irin su al-Imam al-Auza'i, irin su al-Imam Abu Hanifa daga cikin atba'ut tabi'in akwai irin su al-Imam Malik irin su al-Layth ibn Sa'd irin su Sufyan ibn Sa'id al-Thawri irin su Hammad ibn Zaid ibn Dirham irin su Hammad ibn Salama irin su Abdullah ibn al-Mubarak al-Marwazi gaba ɗayan su sun yi inkarin irin wannan tawili da ake ma sifofin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. To shine anan su sai suka dauki wai ma'anar istawa shine suka ce istaula ma'ana yayi rinjaye wato akan al'arshin sa. Malamai shine sai suka dau wani baiti suke kafa hujja da shi baitin wani mawaki wanda yake dan mushaune shine ake kiran shi al-Aqtan yake cewa qad istawa bishrun 'ala al-iraqi min ghairi sayfin aw damin mihraqi yake cewa qad istawa bishrun 'ala al-iraqi ma'ana wani sarki ne da aka yi bishir yace kadistawa bishrun wai bishir yayi rinjaye akan kasar Iraki ba tare da takobi ba ba tare da zubar da wani jini ba. To wannan sai suke cewa ai wannan baiti yana nuna cewa ashe ma'anar istawa shine istaula ma'ana yayi rinjaye ba a ce ba Allah ya daukaka akan al'arshin sa wai sai dai a ce Allah yayi rinjaye akan al'arshin sa. Malamai suka ringa maida musu martani ta hanyoyi daban-daban suka ce kalima ta istawa wato daga cikin magabatan kwarai sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tabi'ai da atba'u tabi'i babu wanda ya fassara istawa da cewa istaula cewa Allah ya yi rinjaye akan al'arshin sa in banda wannan shaydani wato shine al-Ja'd ibn Dirham da shida wato shi Jahm ibn Safwan. Fuska ta biyu malamai suka ce shi istiwa'i a kalima ta larauci kamar yadda muka yi bayani malamai suka ce in an kayyade shi da ila ko ala to ma'anarsa shine daukaka da tabbata idan ya zo da wawul ma'iyya shine ma'ana ya daidaita amma in ya zo a sake ma'anarsa shine tamma wa kamula. Suka ce daga a cikin harshen larauci ba a taba jin kalima ta istiwa cewa tana daukan ma'anar istila shine yin rinjaye. Sannan suka ce wannan kalima kuma abu ne sananne ga yanda magabatan kwarai irin su al-Imam Malik Allah ya ji kansa da sauran magabata an tambaye su me Allah yake nihi da ar-Rahmanu 'ala al-arshistawa suka ce al-istiwa ma'lum ai kalima ta istiwa abu ne wanda yake sananne domin abu ne wanda an san shi an fahimce shi a larabci. Idan misali a Hausa in aka ce wane ya daukaka wane ya hau me ake nihi da hawa duk wanda indai ya fahimci yare na Hausa ya tabbata daga ƙasa ne aka yi sama. Idan aka ce wane ya sauka a yaren mu na Hausa duk wanda yake jin Hausa ya san daga sama ne mutum ya sauka ƙasa. To dan haka al-Imam Malik ya ce al-istiwa ma'lum kalima ta al-istiwa yace abu ne sananne ma'ana Allah ya daukaka akan al'arshin sa abu ne sananne kenan a yare wanda yake na larabci kenan ba shi da wata ma'ana in banda wannan ma'ana a wajen magabata. Sannan fuska ta hudu malamai suka ce inda a ce kalima ta istiwa ba ta da wata ma'ana a wannan aya ba ta da wata ma'ana sananniya to menene fa'idar al-Imam Malik ya ce wal kayf mashhul yanda Allah ya daukaka akan al'arshin yace abu ne wanda ba a san shi ba inda a ce tana da wata ma'ana banda wannan kenan babu fa'idar ya ce wal kayf majhul. Ma'ana ta biyar fuska ta biyar malamai suka ce wato cewa Allah ya yi rinjaye akan al'arshin sa an gane ko cewa wato da yace ar-Rahmanu 'ala al-arshistawa wannan abu ne wanda Allah ya nuna cewa wannan daukaka da ya ke banta ne da al'arshin sa amma cewa rinjaye da Allah ya yi shin akan al'arshi kadai Allah ya yi rinjaye duk wasu halittu gaba ɗaya Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi rinjaye a kansu gaba ɗaya a ƙarƙashin mulkin shi suke amma kaga sai ya ce ar-Rahmanu 'ala al-arshistawa kenan wannan yana nuna al'arshin ita kadai ce Allah ya ɗaukaka a kanta amma rinjaye dukkan sauran halittu Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi rinjaye a kansu domin a ƙarƙashin mulkin su suke. Sannan kuma a nan sai da ya ba da labarin wannan ɗaukaka a kan al'arshi ta biyu ne bayan ya halicci sammai bakwai da ƙasai bakwai bayan ya halicci sammai bakwai da ƙasai bakwai sannan ya ɗaukaka a kan al'arshinsa. to dan haka kuma shi kanshi mawakin da ake kafa suke kafa hujja da shi wannan kwata-kwata malaman luga suka ce wannan kwata-kwata ba a san da shi ba kuma a larabci wannan ba haka ba yake kuma mawaki ne wanda yake muwallad in aka ce muwallad mawaki ne wanda yake mai da kon wani naka kasancewar kwata-kwata ba a kafa hujja ma da irin maganganunsa akwai mawakan larabawa waɗanda ake kafa hujja da maganganunsu waɗanda suke tatattu waɗanda suke mazauna ƙauyuka waɗanda sun fahimci larabci yanda yake wanda larabcinsu bai gaurayu ba da irin wasu kalmomi waɗanda suke na birni waɗanda ba larabci ba sukan haɗu su ɓata yare to irin waɗannan mawaki wanda yake muwallad kwata-kwata ba a kafa hujja da fadarsa kuma ga sunan shi malamai suka ce ka kalla fa akhtal sunan shi idan aka ce akhtal an ciro shi ne daga al-khabal in aka ce al-khabal ita ce banna akhbal ma'ana mabannaci wanda yafi kowa banna to dan haka shine ibnul qayyim Allah ya ba ibnul qayyim ba shaykhul islam a cikin lamiyar sai yake cewa qubuhan liman nabadhal qur'ana wara'ahu wa idza istadalla yaqulu qala al-akhbal yace Allah wadan mutumin da ya watsar da alqur'ani bayan sa in zai kafa hujja sai yace wai wannan mawaki akhtal wato wai yace kaza kadista wa bishrun ala al-iraqi min ghairi sayfin aw damin mihraqi ka bar alqur'ani ka je ka kama wato fadar wani ba da sari wai akan cewa a shine zaka bada ma'anar wannan aya da Allah yake cewa ar-rahmanu ala al-arshistawa da haka shi ne Ibn al-Qayyim yake cewa nunul yahudi wala mujahmin huma fi wahyi rabbil arsh za'idatan da haka wasu sai suka yi kokarin ar-rahmanu ala al-arsh istawa sai su kara lamun sai su ce ar-rahmanu ala al-arsh istawla mai bakwai istawa sai su ce istawla wasu suna ganin cewa in suka tabbatar da ma'anar istiwa kamar sun siffanta ubangiji subhanahu wata'ala sun kamanta shi da halitta shi kuma ka'ida yanda Allah ya faɗa ka faɗa sanin kaifiya kuma abura masa kuma malamai suka ce in ka ce Allah ya yi rinjayi akan al'arshi wannan ka nuna wani kaskanci da tawaya ga ubangiji subhanahu wata'ala domin shi rinjayi baya kasancewa sai an gwabza kenan can da Allah bai yi rinjayi akan al'arshi sai da suka goga da wani sanan yi rinjayi akan al'arshi in dai ka ce istawla ya yi rinjayi akan al'arshinsa ko ya mallaki al'arshinsa kenan can da bai mallake ta ba sai daga baya kenan da suka goga daga wani sannan ya amshe masa to dan haka a takaice waɗannan ayoyi iya abinda suke tabbatar ma ubangiji subhanahu wata'ala shine sifa ta daukaka akan al'arshi kuma bayani zai zo nan gaba ayoyin da suke tabbatar ma ubangiji subhanahu wata'ala daukaka wanda kasancewar nassi ɗaya ba ɗaya ba Ibn al-Qayyim a cikin wani littafinsa sai da ya zana dalili sama da 150 farko ya fara da ayoyin al-Qur'ani sannan ya zo hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo maganganu na sahabbai ya zo maganganu na tabi'ai ya zo maganganu na atba'ut tabi'in sai da ya ambata dalili ɗaya na bin ɗaya sama da dalili 150 waɗanda suke tabbatar ma ubangiji subhanahu wata'ala daukaka akan al'arshinsa nan ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك.